الرحمن الرحيم. أساس مقام ذات والسيب قد ألا أنجم مجانا أكن رربي بداسدا ليس جوانا بحر بحر البسيد يندي قبات قريمي ينا دا أروري بداؤكو أرورن سنفركو ينا دا رربي ديو aruri na biyu yana da rarbi uku, aruri na uku yana da rarbi ɗaya kawai. To an yi magana akan shahidan waɗannan guda shida a baitin da ya gabata. To yanzu sai wasu zihafai da suke afuwa a wannan baiti, kuma wani abu da za mu fahimta a cikin wannan baita, wannan bahari da yake daga da'ira ta farko, da'iratul muhtalif, ya nuna wani abu da ita wannan da'ira take da shi. Shi ne cewa a cikinta akwai baharin da yake ba yanda za a yi masa jazo. Bahari na farko kenan, baharin da wai jazo baya shigan masa koyaushe tafilolinsa suka ko suke zuwa guda takwas, hurhuda a kowane misra'i. Akwai kuma baharin da yake dole sai an masa jazo, lalle ne. Shi ne bahari na biyu, baharul madidi. Baharul madidi dole sai ya zo da jazo, yanda a can a baya muka karanta للأول حتمان نبلو موتين فإن تريد فجوازا فجهز حرس خفئن أهل هدى. للأول حتمان نبلو موتين بارينا كاجير واند أفي نوني إزوى غريس دنوني دبارينا بيو واند أفي إشارة إزوى غريس دبا دبارينا شاوكو wanda a bahari na sha hudu kai, wanda aka isara zuwa gare shi da nuni, da bahari na biyu wanda aka isara zuwa gare shi da ba, da bahari na sha daya wanda aka isara ko na sha biyu wanda aka isara zuwa gare shi da lani, da kuma harafi bahari na sha uku wanda aka isara zuwa gare shi da nuni, da bahari na shida wanda aka isara zuwa gare shi da wawi. To su waɗannan buhuran guda biyar dole suna zuwa da jaz'uni, ko yaushe suna zuwa da jaz'uni. Wato da bahari na sha hudu shi ne baharul mustasri, da bahari na biyu baharul madi wanda shi ya danganta ga wannan da'ira, da kuma bahari na goma sha biyu wanda shi ne baharul muktari, da kuma bahari na goma sha uku wanda shi ne baharul murari, da kuma bahari na shida shi ne baharul hazaji. To su waɗannan buhuran ko yaushe suna zuwa da tajzi'a ne, ba inda za a yi su zo tafila su tashika. To bahari na biyu a nan wanda ya danganta ga wannan da'irar, ga shi ko yaushe sai dai ya zo da tajzi'a, yanda yake wannan da'irar tana da tafila takwas-takwas ne, amma bahari na biyu sai dai ya zo da tafila shida, fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun, baya zuwa da takwas ɗin, dole ake masa jazo. To shi ko wannan bahari da muke cikinsa, baharul basiri, shi ya halatta ai masa tajzi'i, ya halatta kuma ya zo cikakke tafilarsa ta kai takwas. Tunda aruran guda biyu ma daga cikin aruransa guda uku, ai guda biyun nun wanda yake tajzi'i ya afku ne a ciki, duk an masa jazo a cikin aruran guda biyu, wato rarrabe guda shida a ciki, duk wanda ya sam rarrabe guda huda a cikin shida, rarrabe huda a cikin shida, duk wanda yake an masa jazo ne, duk wanda yake an masa jazo ne. To kuma a wannan baitin yanzu za a yi magana, shi yasa ita wannan da'ira tana da baharin da yake dole ya zo cikakke, tana da baharin da yake dole ya zo an masa jazo, tana da baharin kuma da ya halatta a yi masa jazo, ya halatta ya zo cikakke. Shi yasa kamar ta haɗa kome kenan ita wannan da'ira, daman kuma iyaka buhuranta da ake aiki da su guda uku ne kawai, daga baharul dawil sai baharul majidi sai kuma wannan baharul basiri. To yanzu za a yi magana akan irin wato zihafai da suke shigan masa, suke shigarwa wannan baharin. Yace fahitibu, wato ishara zuwa habanu da yakan afku a wannan baharin. Habanu shi ne sace na biyu mai sukuni. To yakan zo shi wannan baharin duk tafilolinsa guda takwas, to kowace a ciki an shafe harafin ta na biyu ne sukuni, tunda kowace da taf'ilarsa mai harafi bakwai da taf'ilarsa mai harafi biyar duk suna da na biyu ne sukuni. Mutasilu ita ce taf'ila mai harafi bakwai a cikinsa, to tun din nan mai sukuni ita ce mai ta biyu. Fa'ilu ita ce taf'ila mai harafi biyar a cikinsa, alifin nan shi ne na biyu, shi ya sa duk ta yi ya zo an shafe baharin gaba ɗaya ma zo an sace waɗannan da sun ɗin da alifin, shi ne wato da yake hikibu isara ne zuwa shahidin, wato laqad marat hikabun surufu ha ajabun fa ahadasat ibaran wa aurasat duwala. Laqad marat hikabun surufu ha ajabun fa ahadasat ibaran wa aqabat duwala. Laqad marat mutasilun an shafe sinu, a maimako a ce mutasilun an ce mutasilun. Laqad marat mutasilun hikabun fa'ilun, a maimako a ce fa'ilun an ce fa'ilun hikabun. Fa ahadasat mutasilun a ajab wato shi ma ya zo fa'ilu a surufuha shi ma ya zo mutaf'ilu, surufuha mutaf'ilun ajabun fa'ilun. Fa ahadasat mutaf'ilun ibaran fa'ilun wa aqabat mutaf'ilun duwala shi ma dai fa'ilu. Duk wannan a baitin gaba daya kowace taf'ila daga cikin taf'ilolin guda takwas an shafe harafi na biyu ne sukuni, ya zama khabriya a kusurin a cikin dukkaninsa, a cikin dukkan tafsilar wannan baitin. Na tasmara ce sabon hakika zamanai masu yawa sun wuce, surufu ha a wato da abubban duk da suke faruwa a zamanan nan a jabur sun isa ɗan mutum ya karanta yayi mamaki, wanda suke da mulki sun dawo ba su da mulki, masu dukiya sun dawo sun rasa, wanda ba su da shi sun dawo sun yi, kasashen daga su ake yi sun dawo ba komai ba, wanda ba da su ake ba sun dawo sun zamo abu. Abu ba dai dawa mutum ya duba sai ya gaba abinda bai faru a tarihi ba, ya isa abin mamaki. Fa ahadasat ibaran ta fara da isina, duk wanda ya tsaya tunani ya isa ya isina, wanda ya tunanin abin da ya afko ya isa ya isina. Wa aqabatu wala ta kawo waɗansu dauloli, wasu taurorin sun tafi waɗansu sun zo, wasu mutanen sun tafi wasu sun zo, wasu da za ake da su sun koma sun zauna waje ɗaya ba a san ma da su ba, wasu ga su nan dai ba wani abin da suke sai dai su, wasu kuma wanda za can ba komai ba sun dawo sun zama wani abu. To wannan wato shahidul khabri ke nan. To irke halin kuma wato isara zuwa jihafin ɗayi, ɗayi shi ne sace na hudu mai sukuni, a sace harafi wanda yake ya zo na hudu a tafila wanda yake mai sukuni. To wannan a fa'ilun ba dama ya afku ko, tunda fa'ilun harafinta na hudu mai wasali ne ba mai sukuni ba, amma a mutasilun ya iya afkuwa, sace harafi ta hudu a ciki da ta tana da sukuni. Shi ne wato wannan isara ne zuwa baitin da yake ya zo haka, din mutasilun ta zo a cikinsa a mutasilu, wato mutasilun sai aka mai da ita mutasilu, mutasilu a maimako a ce mutasilu ya koma mutasilu. Shi ne wato faɗin mawaƙi da yake cewa irtahalu gudwatan fantalaqu bukaran fi zumarin minhum yatba'uha zumaru. Irtahalu mutasilun gudwatan fa'ilun fantalaqu mutasilun bukaran fa'ilun fi zumarin mutasilun minhum fa'ilun yatba'uha mutasilun zumaru fa'ilun. Shi yasa wannan duk mutasilun a ciki guda hudu duk ta zo mutasilun an shafe harafi na hudu mai sukuni. To zalikihim isara zuwa jihati muzawji da yakan afku a wannan baitin, wato inda ake sace ake yin hablu ɗin da ɗayyu gaba ɗaya a ashafe harafi na biyu mai sukuni, ashafe na hudu ma mai sukuni. Mutafilun sai ta koma mutafilun, mutafilun sai ya koma fa'alatun, fa'alatun. A maimakon a ce mutafilun sai a ji an ce fa'alatun. Ina yi misalin wannan wato shi ne ya nuni zuwa gare su da zalikihun, wato faɗin mawaƙi da ya ce wa za a mu annahun lakiyahun rajulun fa'azu malahu wa rarabu unuka. Wa za a mu fa'alatun, inda za a ce mustaqilun aka ce fa'alatun, wa za a mu annahun fa'ilun lakiyahun fa'alatun rajulun fa'ilun, fa'azu fa'alatun malahu fa'ilun wa rarabu fa'alatun unuka fa'ilun. To wa za a mu wato wancan ya sahalo sun tafi sun maraita bukuratan sun tafi guduwatan da asusu ba wato sai suka yi sauki daidai safiya fi zumarin minhu a wata jama'a daga cikinsu ya taba uwa zumaru da wasu jama'an su ke rinsu. Wannan kuma wa za a mu sun ce sun ruya annahun cewa su lakiyahum rajulun, wani mutum ya gamu da su wajen masu ƙarfi ne sun isa su kome fa'azu malahu, suka karɓe dukiyarsa wa rarrabo unuka suka sare wuyansa. To wannan shi ne misalin khablu, khablu kenan, tunda yake hablu da ɗayi ne ya haɗu sai ake kira khablu, wanda yake zahati ne muzdauji. To a fazukutumu isara zuwa shahidin khablu wanda yake haɗuwa da tazmini a wannan baharin. Khablu a shafi na biyu mai sukuni ya zamo ya haɗu da tazmini. Mai yi tazmini daɗa harafi mai sukuni bayan na bakwai, bayan harafi na bakwai. Mustaqilun ya koma mustaqilat shi ne tazmini ko illa ce tazmini idda illa ce ta daɗi illa ce daga illolin daɗi ya ke kira tazmini ƙara harafi bayan harafi na bakwai. Harafin ko da za a ƙara ya zamo mai sukuni. Wato shi ne faɗin mawaƙi kada ja akun annakun izama zukutumul kada ja akun annakun yawman iza ma zukutumul mauta tub'asun, kada ja akun annakun yawman iza kada ja akun annakun yawman iza ma zukutumul mauta tub'asun. To iza ma zukutumul mauta sawfa tub'asun, sawfa tub'asun. Kad ja'akum mustaqilun annakum fa'ilun yawman iza mustaqilun ma zukutumul mustaqilun mauta saw fa'ilun fa tub'asun mustaqilan. Mutafilan an shafe na biyun mai sukuni kuma ga shi an masa tazmini a rarrabin, inda za a ce mustaqilun an ce mutafilan. To a ƙarja akun haƙiƙa ya zo gare ku annakun cewa ku yawman wata rana iza idan ma zuƙutumul mauta kun ɗanɗani mutuwa sofa tu'asun, da sannu za a tashe ku. An faɗa muku cewa ba mutuwa ce fa ƙarshe ba, bayan mutuwa akwai wata rayuwa. To wannan shi ne wato shahidin hablu tare da tazmini kenan. Ahin afa fa tub'asun mutaf'ilan. To asahi shi kuma wannan isara zuwa ɗanyu sace na hudu ne sukuni da ya haɗu da tazmini. Shi ne faɗin mawaƙi da yake cewa ya sahi kad ahlafat asma'u ma kanat tumannika min ibil wisal, ya sahi kad ahlafat asma'u ma kanat tumannika min ibil wisal, ya sahi kad mustaqilun ahlafat fa'ilun asma'u ma mustaqilun kanat tuman mustaqilun nikani fa'ilun ibil misal mustaqilan, inda za a ce mustaqilun aka ce mustaqilan an shafi na hudun mai sukuni kuma aka yi tazmini. To ya sa ya abokin kad ahlafat asma'u asma'u ta saba ma kanat tumanni ka abinda za ta dace tana sa ma buri mun idil wasa daga samun dadin saduwa da ita to makani wato wannan kuma isara inda yake hablu wato da hablu da dai sun hado tare kuma da tazini tare da tazini haza matsani qa'iman min ahi haza matsani qariban min ahi kullu mridu qa'imu bi ahi haza matsani qariban min ahi haza mata haza mata mustaqilun ni tari fa'ilun ban min ahi mustaqilun kullu mri'in mustaqilun qa'imun fa'ilun ma'a ahiyyi fa'alatan ma'a ahiyyi fa'alatan rarrabin baitin an hada habnu da dayi gasu kuma an yi tazmini ya zama fa'alatan inda za a ce mustaqilun kawai an shafe harafi na biyu mai sukuni an shafe na hudu mai sukuni aka kuma tsara wani harafi daban a kai ya koma fa'alatan shi ne wato habnu ya hadu tare da tazmini a wannan baharin to wato matsani za ta daya ce to kad'ala wannan kuma isara zuwa inda wannan baharin akan masa kadu wanda shi ake kira mukhlaqul basiri wanda wasu larabawa mawaka ne daga baya sun yawaita amfani da wannan baharin wannan tsarin mukhlaqul basiri wato shi ne fadin wato wannan isara zuwa fadin mawaki me ake cewa da shi kadu kadu shi ne a sashi harafi na bakwai ne sukuni ko ko kuma a ce a sashi mai sukunin watidul majmu'in sannan kuma harafin da yake kafin shi a mai da shi mai sukuni mustaqilun sai ya koma mustaqil in ya so daga mustaqil din sai a misali ya koma maf'ulun tunda dai duk ɗaya ne da mustaqil da maf'ulun duk ɗaya ne sababu ne hadith guda uku a jere mustaqil haka ma maf'ulun sababu hadith ne guda uku a jere wannan shi ake kira mukhlaqul basir wato isara zuwa fadin mawaki da yake cewa asbahatu wasaybu kada alani yad'u hasisan ila al-khiradi asbahatu wasaybu kada alani yad'u hasisan ila al-khiradi asbahatu was mustaqilun saybu kad fa'ilun alani amma ba ce maf'ulun din ma sai aka ce fa'ulun fa'ulun an sace kuma an yi habnu kenan bayan duk an gama kadu kuma aka zo aka yi habnu maf'ulun sai koma maf'ulun sai aka misayo fa'ulun daga gare shi ad'u hasi mustaqilun sa'ilan fa'ilun khiradi fa'ulun a maimakon a ce mustaqilun ya koma fa'ulun an masa kad'u an masa habnu kuma gaba daya sai yake kira mukhlaqul basiri asbatu wasaybu kad alani ad'u hasisan ila al-khiradi to wannan wato su ne baitun sai guda bakwai shahidan zihati a wannan baitun akwai na shahidin habnu akwai na shahidin dayyu akwai na shahidin haduwar habnu da dayyun wanda shi ne hablu akwai inda kuma habnu ya hadu da tazmini akwai inda dayyu ya hadu da tazmini akwai inda hablu ya hadu da tazmini akwai kuma wannan inda yake an yi kadu an yi habnu kuma shi ake kira mukhlaqul basiri to
alwatir wannan shi ne baharin da ake ce masa baharin watir an ce abinda yasa ake ce masa baharin watir saboda ya cika wajen zuwa da baki ɗaya nau'o'in sababi wato guda biyu da sababu sahih da sababu hasir gasu kuma ya zo da watidul majmu'i wato su ne suka haɗu cikin tafilarsa domin kasu ilasta wato shi wannan baharin shi ne bahari na farko a da'ira ta biyu yanzu mun kama da da'ira ta farko wanda yake ce da'iratul mutasallifi da'iratul mutasallifi mun gama da ita inda san a gaba baya aka ce hisan min abin zahir wa li to da mun koguna da ake amfani da su a cikin da'iratul mutasallifi guda uku ne domin zuwa gare su da abin da zahir da wali to sai wannan da'ira ta mutasallifi wadda za mu shiga ciki da'ira ta biyu kenan cikin da'irori guda biyar da ilimin aruri yake da su da'iratul mutasallifi ita a cikinta akwai koguna guda biyu wanda suke ake aiwatar da su shine da wannan baharul kamil dan baharul wasif da kuma baharul kamil sune buhuran guda biyu da ake amfani da su a wannan da'ira wanda wato ya yi nuni zuwa gare ta a can baya da yake tulla wato da'iratul mutasallifi sittatin tana da tafila shida ne ba kamar da'irar da ta kare ba da'iratul mutasallifi ita tana da tafila takwas ne kisan ne to ita ko wannan da'ira ta biyu da'iratul mutasallifi tana da tafila shida ne kamar yanda da'ira ta uku ma da da'ira ta hudu duk suke da tafila shida shida da'ira ta farko da kuma da'ira ta biyar ta karshe kenan su ne masu tafila takwas takwas to wannan da'iratul mutasallifi jalat wato jawarihana shine nunin zuwa tafila ta baharinta na farko wato jawarihana ake maimaitawa har sau shida mufa'alatu wannan shine asali na awan shi wannan baharin na wasiru shine asali a ciki sai dai kuma ko yaushe akwai abin da yake amsan masa shine kadu kadu baya zuwa kami sai dai zo wasi kamar yadda a can a baya aka faɗa da zuhurin kuma wazdada sadahuka jayadun akhirahuma falfarku bainahuman jala yanda aka faɗi cewa akwai baiti wanda yake zuwa tammi akwai kuma wanda yake zuwa wasi akwai wanda yake zuwa tammi akwai wanda yake zuwa wasi zakka kamalal ajza'a baitun ka hasuhi arur wararbu tamma awhu lifat wafa bizuhurin huma wazdada sadhuka jayadun akhiruhuma falfarqu bainahuma injala to shi wannan yana cikin baitoci wato buhurai wanda yake dole sai dai su zo waki su zo da wafa'i ba sa zuwa da tamani bayan da za a yi tafilar su wanda yake ta zo a ruri ko wanda yake ta zo rarrabi ya zama ta dace da wanda ka zo a hashun baitin shi yasa an samu wafa'i kenan tafila ta su za ta cika adadin ta yanda take a da'irar amma kuma dole za a taba an samu wafa'i kenan ba a samu tamami ba wannan wato jayadun yadun dalɗin isara ne zuwa wannan baharin wanda shi ne na hudu shi ne yake janat rabi'atu ta'asiru wa lam tastadi azab saduru hasiru in biha nazala shita tafahasha laula khairu man rakibal mada saduru hasiru wannan alifin yana da alhamza a ƙasa tar kuma ba ta bace nuni ne nu ara ne saduru hasiru in biha nazala shita tafahasha laula hayru man rakibal mada in biha nazala shita tafahasha laula hayru man rakibal mada zuwa cewa wannan baharin shine na hudu a cikin buhurai guda goma sha biyar da za mu karanta a wannan littafin
da isara zuwa cewa shine na hudu wato da'irar sadai zata da'iratul mu'tali wanda koguna biyu ne dama wanda shi wannan shine umda a ciki mu ta fa ti lun mu ta fa ti lun mu ta a asali mu ta fa ti lun to haka yake daman da'ira a guda shida ne daman tas'ilarta to a za a sake maimaita su ne kawai sau ɗaya ya zama shida kenan to shi daman tana ake fara shi dan baharin da yake a wannan da'irar wanda shine kamil na biyar shi ko daga nan ake fara shi wato daga wannan watadul majmu'u din ake farawa sai ya zamo ilum mutafa wato shi wannan mufa'a mun wa to a cikin jawari hana ne ko mufa'a la tun to haka yake za a maimaita to shi daga nan ake farawa shi wannan baharul wasi mufa'a la tun saboda jawari hana mufa'a la tun ta shi ko ɗayan ɗan wato na biyun shi ko daga nan ake fara su shi baharul kamil sai zama alatun mufa sai a mai da shi mutafa'ilun to shi ma ake maimaita shi har sau shida to da yake kuma bijidda bi ishara zuwa cewa shi wannan baharin yana da aruri guda biyu arurin wannan baharin guda biyu ne jimin kuma ishara zuwa cewa yana da rarbi guda uku a rurinsa ne na farko shi ne wanda yake an yi kad'u me yi kad'u shi ne a sababu a watadul majmu a shafi wato mai sukunin na ƙarshe kama a mutafa mufa alatun a shafi wato a shafe wannan tuntun a shafe sababu hasif a ciki sannan kuma lamun wanda yake ya zo shi kuma a yi masa sukuni sai ya zama mufa'al to wannan an yi kad'u kenan shi ne ake ce mishi kad'u an shafe sababu hasif sannan kuma bayan an shafe sababu hasif ɗin an zo an yi ne an yi abinda ake ce da shi asubu shi ne harafi na biyar wanda yake mai wasali a mai da shi mai sukuni an yi hasu kenan da asubu wanda shi ake ce mishi gado ko mufa'alatun sai ya koma mufa'al an shafe tun ɗin lamun kuma wanda yake shi ne harafi na biyar an mai da shi mai sukuni ya zama mufa'al kenan to wannan sai a mai da shi fa'ulun to a rurin wannan baharin na farko shine mai zuwa da fa'ulun dinnan ya zo ya samu wa fa'i kenan mufa'alatun fa'ulun shi yana da rarbi guda daya shine wanda yake kamar sa wanda shi ma an yi hasu an kuma yi asmu wato an yi ba kadu zan ce ba an masa kadfu ake cewa ko kadfu ake cewa ai asubu ya haɗu da hasfu shine ake kiransa kadfu da fa ba da aini ba wa huwa ma'al asli uhu bil kadfi kadfu ake ce mishi hasfu in ya haɗu da asubu ya zama kadfu kenan to aruri na biyu kuwa shi majzu'i ne wato an shafe tas'ila ta uku da ta shida sai baharin ya koma mufa'alatun to wannan arurin yana da rarbi guda biyu akwai rarbinsa wanda yake kamar wanda yake ya dace da arurin inda yake arurin ya zo an masa kadfu akwai kuma arurin wanda yake majzu'i wanda shi yana da rarbi guda biyu ɗaya ya yi daidai da shi ɗaya ko an masa asubu to shi ne aka yi nuni zuwa gare shi da wannan jimin, ba da ishara zuwa a rurai guda biyu, jimin kuma bijidda, jimin ishara zuwa rarbansa guda uku, dantsin da alifin na ƙarshe wanda aka rubuta ya ba za a yi aiki da su ba. To, fihi lana ga namun, to wannan ishara